Oh, I isuru, my kokoro dake wa ne.